say KDJ sunan kiyaya zan manta hanna tunar dandana kanta a farko har maka dan zanta tana tallan guru wanda take wa mabarta wayo Allah DJ ba so in tuno lamarinta DJ ta so tai makaranta an rushe mata burinta DJ na sha'awar ta yo ilimi amma an tauye ta DJ na sha'awar ta zama likita aka dan daga hurinta DJ yarinya ce jarbaiwa a asan gaza gane ta inda ta taso zancen makaranta ba waya doke ta da akwai maganar DJ wacce take zan fitata ta wayo DJ DJ yarinya DJ
Ta fada abuwa duniya da ma